And for those of you at KHUH and Free Radio Olympia who thought you had escaped my clutches, I have six more minutes for you. Let's say we listen to some Bela Fleck now. Enjoy.
Da 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 da
That was Kabibi from Anaina Golinga with Bela Fleck. And before that, we had Linus and Lucy from Bela Fleck and the Flecktones back in the 70s. The good old days. We'll see you next week.
Thank you very much.